الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 28 ga watan Shawwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441, wanda ya dace ma 19 ga watan 6 shekara ta 2020. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Su akwai su ko ba su? Wai mace ce Allah ya mata rasuwa, ba ɗa ba shika ba uwa ba uba ba mishi, kuma babu ɗan uwa, kawai sai ɗiyan ƴan uwanta ke nan, ɗiyan ƙanninta da yayyinta. Waɗannan ɗiyan ƙanninta idan akwai shakikai, akwai lu'abbai, to ɗiyan wannan ɗiyan ƴan uwanta waɗanda suke shakikai su suke da gadanta, ma'ana kenan wanda ɗiyan ƴan uwanta ne, wanda da ƴan uwan kowasu ɗaya ubansu ɗaya, kenan waɗannan su ne za su gaje ta, sun kare ɗiyan ƴan uwanta waɗanda suke lu'abbai kenan, wanda uba ya haɗa su. An gane ko? Sun kare su, haka sun kare wato ɗiyan ƴan uwa waɗanda suke lu'amai, don haka kenan waɗannan su ne suka tsaya matsayin kenan uwayensu, su ne za su yi gadanta. Inda na'am akwai maza akwai mata, a kenan akwai ɗiyan ƴan uwanta mata, kuma sannan akwai ɗiyan ƴan uwanta maza. Ɗiyan ƴan uwanta maza su ne za su yi gadanta, bare shi ɗan ɗan uwa matsayin ɗan uwa yake in babu ɗan uwa. Waɗannan su kansu, wannan ɗiyan ƴan uwanta mata su ma za su haɗu da waɗancan su yi gadansa, saboda dukkansu gaba ɗaya martaba su ɗaya ne, matsayinsu ɗaya ne. Kamar yadda inda akwai ƴan uwar ta mace, ita ce za ta yi gadanta, to tunda babu ita, ɗanta ya tsaya matsayin uwar shi. Naam. Naam. Yawa, akwai dangane da hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne sahihi da yake cewa inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Ubangiji ta'ala wato mai matukar kyawu ne. Me ake nuni da kyawu? Sifofinsa sifofi ne na kamala. Babu tawaya, babu wani aibi tattare da shi. Kuma yuhibbul jamal wato yana son kawa, duk wani abu wanda yake kayatacce Ubangiji ta'ala yana son shi, yana kaunar shi. To sai dai ta ina zamu gane kawa wadda Ubangiji ta'ala yake so shine abinda bai saba ma shari'a ba. An gane ko? Abinda bai saba ma shari'a. Yanzu misali, idan ka dauka a al'adar wasu, mutum yayi doguwar riga har ta ringa jan kasa, su ado ne. To amma agun Allah ba ado bane, saboda ya wuce ka'ida ta shari'a. An gane ko? Ya wuce ka'ida ta shari'a. Kenan kawar da Allah yake so, kenan kawa wadda bata saba ma shari'a. Kamar yanda shi sababin hadisin, shi sahabin yana faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce Rasulullahi, ya ce mu ko ɗabi'armu da al'adarmu, mutum yana son tufafin shi a ce yana da kyau, takalminsa yana da kyau, komansa yana da kyau. Ita to yaya za a yi haka? Tunda lokacin da manzon Allah yake bayani ne game da girman kai. An gane ko? To su ba su fahimci ba menene ma'anar girman kai. Sai suka ɗauki ma'anar kamar misali mutum ya sanya kaya masu kyau da sauransu, kamar nau'i ne na girman kai. Manzon Allah sai yake cewa ai shi girman kai shine yace badarul haqqi wa gamdun nas. Kin gaskiya wato da wulakanta jama'a shine girman kai. Mutum ya ki karbar gaskiya, sannan kuma ya zamanto yana wulakanta mutane, bai dauki kowa da daraja, wannan shine girman kai. To shine anan da ya tambaya, yace mutum a cikin mu dabi'ar mutum yana son tufafin sa ya zamanto suna da kyau, takalman sa yana da kyau, yaya haka sai manzo Allah yake cewa inna Allaha jamilun yuhibbul jamala. Lalle Ubangiji ta'ala mai matukar kyawu ne, ma'ana sifofinsa sifofi ne wadanda suke na kamala. Kuma sannan yana son kawa, ma'ana duk wani abu wanda yake mai kyau. Kenan kyawun abu sai mun koma ta hanyar shari'a, ta nan za mu gane. Duk abinda kenan bai saba ma shari'a ba, to wannan ana iya kiran shi abu wanda yake mai kyau. Sawa'an a al'adance ne a al'adar ku cewa in mutum yayi kaza ana lissafa shi abu ne mai kyau, to inda bai saba ma shari'a kenan za a dauke shi a matsayin abu ne mai kyau. Me yiwa ku a al'adar ku kuna ganin mai kyau ne, to a al'adar wasu kuma bai yi da kyau. To duka ba a kiyasi da wannan. Kenan koda ku a al'adar ku abu kaza ku kuna ganin bai yi da kyau, to mu a al'adar mu kyau gare shi. Yanzu misali idan ka dauka yanzu a al'adar mu anan, a ce namiji ya dinka kayan atamfa ya sa, kaga mu ba abu ne ba mai kyau a al'adar mu anan. To amma idan ka dauka kasar gwari, namiji ya dinka atamfa ya sa abu ne wanda yake mai kyau. To inda dinkin da yayi ba dinki bane ba irin na mata, kuma bai wuce ka'ida ta shari'a, abu ne mai kyau tunda al'adar su ta ba su, kuma abu bai saba ma shari'a ba. Don haka duk abin da za a lissafa shi a matsayin kawa, in dai bai saba ma shari'a, to zai iya shiga karkashin kenan yuhibbul jamala, yana son kawa. Yan ka ɗauka kamar misali ita a tamfa, misali a su ƙasashen gwarawa kaya ne wanda bai keɓanta da mata ba. Maza sukan sanya a tamfa, mata ma sukan ɗinka su sa, abinda yake bambanta su ɗinki. kamar yanda in ka dauka a nan yanayin mu shadda bazan kaga ba kayan mata bane ba kayan maza bane maza suna sawa mata suna sawa abin da yake bambantawa shine dinki to abinda yake sunna yin as-salatu khairun minan nawm a kiran sallah na farko ake yi ba na karshe ba kamar yanda hadisi yana cikin sunan nasa'i hadisin abu mahzura Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya masa kiran sallah kalima ta as-salatu khairun minan nawm manzo Allah sai ya ce masa ij'alha fil adhani al-awwal min as-subh yace as-salatu khairu min an-nawm manzo Allah yace ka sanya ta a kiran sallah na farko a sallar asuba kiran sallah na farko ba na karshe ba kuma haka Bilal Allah ya karama masa yadda shi yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fadar as-salatu khairu min an-nawm as-salatu khairu min an-nawm wanda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ladanne guda biyu wadanda suke kiran sallah a lokacin asuba akwai Bilal akwai Abdullahi ibn Ummi Maktum wanda Bilal shi yake kiran sallah da farko wanda kuma shi Bilal din shine ya rawaito as-salatu khairu min an-nawm shi ibn Ummi Maktum makahu ne baya kiran sallah sai an sanar da shi an ce masa lokaci yayi al-fajr yake to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada wato kiran Bilal ya hana dayan ku ci ko sha ga wanda yake nihin azumi yace kar ya hana shi ci ko sha yace har akai lokacin da Ibn Ummi Maktum yayi kira sai yake cewa fa innahu a'ama la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta domin shi Ibn Ummi Maktum makahu ne baya kiran sallah sai an ce masa ma'ana al-fajr yake to asuba ta yi to dan haka Bilal shi yake yin as-salatu khairu min an-nawm wanda kuma shi ne yake kiran sallah a farko kuma tare da cewa shi wancan hadisi na cikin sunan nasa'i nassi ne wanda yake a bayyane manzo Allah ya ce masa ij'alha fil adhani al-awwal wannan kalima ta as-salatu khairu min an-nawm manzo Allah ya ce ka sanya ta a kiran sallah na farko da haka iya abin da yake sunna a kiran sallah na farko ake yin as-salatu khairu min an-nawm ba kiran sallah na karshe ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul jihad wasiya kuma muna cikin babi wanda ke bayani game da kiran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma jama'a zuwa karbar musulunci da kuma gasgata annabtarsa da cewa kada mutane junansu ya maida juna alloli ko ma bayan Allah mahaliccin kowa da komai shine malam ya zo mana da hadisin wato Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda wanda mun tsaya daidai gabar lokacin da bayan Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda ya gama karɓa tambayoyi na sarkin Rum game da wato sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake tambayar shi game da irin abubuwan da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to shi mun tsaya daidai gabar da yake cewa wasa'altuka bima za ya amuruku na maka tambayar cewa shi wannan mutumin wanda ya kulla a cikin ku yana da awar cewa shi annabi ne manzo ne Allah ya turo shi na tambaye ka cewa bima za ya amuruku game da menene yake umarnin ku ma'ana me yake cewa ku yi me yake cewa ku daina فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كبان أمسر تشيوا يا كسن تشينا أمرنونكو تشيوا كو كتايتا وبنجيجونكو أتشكين إبادة ولا تشركوا به شيئا كركو هذا بوتر صدوناه وينهاكم أما كان يعبدوا آباؤكم kuma kace yana hannunku game da bauta ma abinda uwayenku da kakanninku suke bautawa na gumaka wa ya amurukum bis salati yana umarninku game da tsayar da sallah wasidiki wato da yin gaskiya a cikin fada da aiki wal afaf wato da kamewa game da duk abinda ya saba ma shari'a wal wafa'i bil ahad da cika alƙawari wa ada'il amana wato da bayar da amana ga masu ita kace da waɗannan abubuwa yake umarnin ku wanda bayani ya gabata mun yi bayanin cewa tauhidi shine tushe shine fondation an gane ku abu na farko da ake bukata ga bawa shine kadaita Allah a cikin ibada kuma ita bautar Allah ba ta zama bauta sai ka kadaita shi da ibada ka nisanci shirka amma matukar kana bauta ma Allah kana bauta ma wani shi to ko shekara dubu kai kana wannan ibada daidai da misqala zarra daga cikin wannan ibada ba za ta samu karkuwa a gun Allah subhanahu wa ta'ala dan haka ai su mushrikan jiya waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaka suna bauta ma Allah sai dai illar ba shi kadai suke bauta ma goma kansu ma suna bauta musu dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halitta zubar da jinin su da dukiyarsu wanda ya tabbata cewa suna haji suna sadaka suna sadar da zumunta suna addu'a duk wasu abubuwa na ibada suna yi sai dai ba sa tsarkake ibada ga Allah wanda ka koma can cikin suratul an'am ubangiji ta'ala na faɗa wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal an'ami nasiban fa qalu hadha lillahi bi zamihim wa hadha li shurakaihim wa ma kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim sa'a ma yahkum dan haka anan farko manzon Allah yake umarnin su su kadaita Allah da bauta ma'ana kuma sannan sai yace wai da yace an ta'budullah yana umarnin mu cewa mu kadaita Allah a cikin ibada wala tushriku bihi shay'a yana cewa kar ku hada bautar ubangijinku da wani abu dan haka yace mana wa'budullah wala tushriku bihi shay'a wa yana haku kace mun yana hannunku amma kana ya abudu aba'ukum game da abinda uwayenku suke bauta ma cewa ku nisanci bautar gumaka wannan shine abu na farko wanda duk mai kira zuwa ga addinin Allah abinda ya zamanto wajibi akan sa yasa gaba a gina jama'a akan shi shine tauhidi in aqida ta inganta ta yi kyau to komai zai yi kyau amma duk abin da za a yi in dai aqida ta kasance gurbatacciya ce to duk abin da za a gina shi ma gurbatacce ne ba inda zai je yanzu duk matsalar mu a yau rashin aqida ce ingantacciya an gane ko rashin ingantacciyar aqida shi yasa jama'a galibi zaka gansu a imauce ba su san inda aka sa gaba shi yasa zaka gani don mutumin da ba shi da aqida ingantacciya ko mun yawan karatun shi wallahi zaka same shi a dimoce ki sai ka samu wanda daidai da qawaidi bai iya ba amma in yana da ingantacciyar aqida zaka same shi a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali yana tafiya akan sai ki dan haka shine anan yace farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake umarnin su da su bayan haka sai ya ce wa ya amurukum bis salati kace yana umarninku game da tsayar da sallah domin sallah ita ce mafi muhimmancin komai bayan kalimatu shahada sannan sai ya ce wasidiki wato da yin gaskiya kenan maganganu da ayyuka wato ya zamanto an wato mutun ya gina su akan gaskiya kenan duk abin da zaka faɗa ya zamanto gaskiya ne kuma ya dace da abin da zaka aikata kenan faɗa da aiki su dace shine yace wasu diki wato da yin gaskiya a wata nuska ana samun wasadaka wato da yin sadaka to ita ma da man lafazin sadaka an ciro shi ne daga asidik saboda alama ce wadda take nuna gaskiyar imanin mai yinta dan haka ake kiranta as sadaka sai yace wal afa wato da kamewa game da duk abin da Allah yayi hani ya haramta wal wafa'i bil ahad wato da cikawa game da alkawari an gane ko wanda alkawali na farko shine alkawalin da ke tsakaninmu da ubangijin mu wanda babu wani alkawali sama da shi shine kada ya tashi a cikin ibada da tsara dokokinsa sannan kuma da alkawullan da suke tsakaninmu da bayinsa wa'ada'il amana wato da bayar da amana ga masu ita duk abin da za a amince maka akan shi sawa'an na rayuwa ko na dukiya ko na mutunci ko mai nene to lokacin da masu shi suka nema dole ka bayar da wannan amana wala sai wato shi sarki yake faɗa ga Abu Sufyan yace masa wa hadhihi sifatu nabi yace wannan bayani da kamun yace sifa ce ta annabi an gane ko sifofi ne na annabi duk wani annabi daga cikin annabawa wanda Allah ya turo to wannan ita ce sifarsa kadu kuntu a'lamu annahu kharij ko kuma wa hadhihi sifatu nabiyyi kadu kuntu a'lamu annahu kharij yace wannan sifar wani annabi ce wanda annabin tuntuni nayi sanin cewa nan gaba ne zai bulla walakin lam a'lam annahu minku sai dai ban san da cewa daga cikin ku ne annabin zai bulla amma tabbas ina da labarin na sani cewa wannan sifar wani annabi ne wanda nan gaba zai zo to amma ba ni da masaniyar cewa daga cikin ku ne zai bulla sai yace wa in yakuma qulta haqqan in har abinda ka faɗa gaskiya ne yace to fayushi ku an yamlika mawdi aqadamayya hatayn tabbas ya kusanta shi wannan annabi wato ya mallaki gurbin digadigai na waɗannan ma'ana nan inda nake zaune sai ya mallaki har wannan guri kaga fa tun daga can birnin Madina har zuwa wannan Baitul Maqdis lokacin da suke maganar yana Baitul Maqdis ne yace inda kaga na dora wannan diddige na yace wannan annabi sai ya mallaki wannan guri wanda ba ma wannan guri ba duk duniya maza Allah sai da ya mallake ta kudu da arewa gabas da yamma bangon duniya na gabas da na yamma musulunci sai da kai a zamanin khalifofinsa domin zamanin Usman Allah ya kara masa yadda musulunci ya dangana har zuwa Andalus ita ce Spain wanda kuma wannan yanki ne na yammacin duniya gabacin duniya musulunci sai da kai wajen dangaza sai da idan can irin su wannan yankin China da sauransu a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina musulunci sai da ratsa wanda ita wurin da yake fadi yace mawdi'u qadamayya sai ya mallaki wannan shi kuma wannan a zamanin Umar Allah ya kara masa yadda wato ita kasar Sham ta dawo karkashin daula ta musulunci sai yace walau arju an akhlusa ilaihi yace inda zan yi kwadayin wato shine isuwa gare shi yace da tajashshamtu liqa'ahu yace wallahi da na kallafa ma kaina haduwa da shi wai inda zan yi kwadan cewa in wannan in sadu zuwa gare shi yace da na kallafa ma kaina sai na tafi daga nan sai na je yace walau kuntu indahu yace in kwa na kasance a gunsa inda zan kasance a gunsa yace daga saltu kadamai yace wallahi da na wanke kafafuwansa da sai na ringa wanke masa kafa duk matsayin da kuke gani na wato sai na kaskanta sai na zama dan rakiya na ringa wanke masa kafa to kasancewar wannan kalima da yayi akwai alamar karkatowa zuwa imani, to sai dai akwai jin tsoron sharri na fadawa. An gane ko wanda galibi su mabiya su suke kange mutum game da gaskiya, domin zaka samu wasu fadawan a ta da shi ranka ya daɗin tsoron su yake, ga shi shi ne mai mulkin, amma sai ya zamanto a mulkin shi kawai ya zama hoto, waɗannan 'yan fada su ne suke tuka shi, wanda suna da sharri, wanda in yayi in ba yayi da gaske ba to suna iya kifar da shi, wanda galibi kusan haka ne. Zaka ga galibin wasu masu mulki kawai duka hoto ne, waɗannan waɗanda suke kewaye da su su ne suke tuka su, abinda suke so shi za a yi, abinda ba sa so ko yana so ba a yi shi ba. To saboda haka anan shi bai sarraha abinda ya ce, walau arju ana akalusa ilayhi, ya ce inda zan yi kwaɗayin isuwa izuwa gari shi, ya ce da tajashamtu liqa'ahu, ya ce lalle da na kallafa ma kaina haɗuwa da shi. Kaga anan ya ɗan musu wani wannan dungu, ya ce inda zan yi kwaɗai, kenan bai yi ba, inda a ce zan yi kwaɗai zan yi fatan, wato shi ne an akalusa ilaihi, ya zan sabi zuwa gare shi, ya ce da tajashamtu liqa'ahu, ya ce wallahi duk nisan wurin, ya ce sai na kallafa ma kaina sai na je na haɗu da shi, ya ce walau kuntu indahu, in kwa da na kasance a gunsa, ya ce lagasaltu qadamaihi, ya ce lalle ne da na wanke masa dugadugansa, kenan nima sai na zama mabi. Qala Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda, sai yake cewa thumma da'a bi kitabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa quri'a, a lokacin nan sarki sai ya sa aka zo masa da takaddar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya turo masa, aka bude takadda fa quri'a, aka karanta masa. An gane ko? Duk wannan bayani da ya gabata kafin a karanta masa takaddar ne ya ji mi takaddar ta kunsa. Fa idza fihi, sai ga maka abin da yake cikin takaddar a rubuce shine bismillahir rahmanir rahim, wanda wannan ita ce al'ada da dabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wata takadda da zai rubuta ya aika ma shugabanni da sunan kiransu zuwa musulunci, manzon Allah yakan bude wannan takadda da bismillahir rahmanir rahim, wanda shine wannan ɗaya daga cikin hanyoyi guda hudu wanda malamai suke farawa da bismillah game da duk wani littafi da za su rubuta, domin koyi ne da alqur'ani, koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yake rubuta takadda, sannan kuma neman albarka ne da sunan Allah domin cimma manufar da aka sa gaba. Shi ne yace bismillahir rahmanir rahim, ma'ana na rubuta na bude wannan takadda ina mai neman taimako da sunan Allah mai gamammiyar rahama a nan duniya, wadda ta hada mu'minai ta hada kafirai, ar-rahim mai keɓantacciyar rahama, wato a gobe kiyama wadda ba ta shafar kowa in ba mu'mini ba. Yace min Muhammadin Abdullahi wa rasulihi, wannan takadda ce wadda ta zo daga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, Abdullahi wanda matsayin bawa ne na Allah, wa rasulihi kuma manzansa ne, wanda wannan yana nuna mana ladabin rubuta takadda. Kenan farko a san takaddar wato daga hannun wata fito, amma ba haka ba kawai ka rubuta takadda ka yi ta bayani ba tare da ka bayyana sunanka ba, to shi wanda ya karanta to wane ne ya aiko ta? Daga farko sai ya ce min Muhammadin Abdullahi wa rasulihi, wannan takadda ta zo ne daga annabi Muhammad bawan Allah kuma manzansa, kuma wannan yana nuna mana kenan ka yi bayani game da sunanka wanda aka san ka kenan yanda dai ba za ka boyu ba, wanda ga ya anan sai ya bayyana kansa wato da sifofinsa, sifofin da sun fi kowace sifa tsada shine al-ubudiyya da ar-risala, wanda ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi so a rayuwarsa sama da kuce masa Abdullahi, kamar yadda yake faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa la tuduruni kama aqratin nasara ibn maryam wa inna ma ana abd faqulu abdullahi wa rasuluhu aw kama qala manzo Allah yace kada ku zurfafa game da yabuna ku wuce makadi da rawa ku fi aya zaki yace ka yadda ƴan mushin suka wuce gona da iri wato da Isa dan Maryam domin sun wuce gona da iri game da Isa dan Maryam matsayin shi na bawan Allah suka dauke shi suka kai shi matsayin Ubangiji subhanahu wataala suke cewa shi ma Allah ne an gane ko wasu suka kai shi cewa a matsayin dan Allah yake shine yace yadda ƴan mushin suka yace kar ku wuce gona da iri da ni yadda ƴan mushin suka wuce gona da iri da Isa dan Maryam sai yace wa inna ma ana abdu ku san da cewa kadai ni dai bawa ne dan haka ku ce da ni Abdullahi wa rasuluhu bawan Allah ne kuma manzon sa ne dan haka Allah ya siffanta shi da wannan sifa a wurare da dama yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin haka kuma yace subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir haka yace alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja haka kuma yace tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira haka yace huwa alladhi yunzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa inna allaha bikum laraufur rahim haka yace wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada to shine anan yace min muhammadin 'abdullahi wa rasulihi wannan takadda ta zo ne daga muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda matsayinsa bawan Allah ne kuma manzon sa ne sai yace ilahi raqla azimir rum kuma takaddan nan an aika ta ne takanas zuwa shi hiraqal wato sarkin rumawa an gane ko in aka ce kaisar wato wannan lakabi ne na sarauta amma sunan shi na hakika shine wato Hiraqal kamar yadda bayani ya gabata ilahi raqla azimir rum wato zuwa hiraqala azimir rum wato sarkin rumawa shine manzo Allah sai ya ce salamun ala man ittaba'a al-huda aminci daga Allah ya tabbata akan duk wanda ya bi shari'a duk wanda ya bi shari'a to ya tabbata amincin Allah zai tabbata akan shi ma'ana amincin Allah ya tabbata akan wanda ya bi shari'a sai ya ce amma ba'du wato bayan kenan abin da ya gabata kenan na bismillah da wannan kalma sai ya ce fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam manzo Allah ya ce lalle ni ina kiranka ranka ya dade wato da kira wanda yake da musulunci an gane ko bidayati al-islam a wata nuska ana samu bidayati al-islam kenan da kalima wadda take mai kira zuwa ga musulunci shine kalimatu shahada aslim taslam manzo Allah ya ce masa aslim ka musulunta ma'ana ka mai kawiya da ji da bi ka zaman tura kumi da akala ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala taslam sai ka kubuta game da duk wani kunci da duk wani kangi na rayuwar duniya da makoma lahira shine yace aslim taslam ka mai kawiya ka musulunta in ka musulunta sai ka kubuta game da duk wani kangi na rayuwar duniya da makoma lahira dan haka kenan duk wanda yake son ya zauna lafiya hanya ce daya daya shine musulunci idan kana so ka kwashe lafiya a rayuwarka ta duniya kuma ka ji dadi a makomanka lahira hanya ce daya daya shine musulunci musulunci shi yake kubutar da bawa game da duk wani kangi na rayuwar duniya da makoma lahira sai ya ce wa aslim, maza Allah ya ce masa ka musulunta, yu'tika Allahu ajraka marratayn, ubangijinka zai baka ladanka linki biyu, saboda kai imani da wani manzo wanda ya gabata kuma kai imani da ni, saboda me yasa su wannan lokacin ne kristoci ne. An gane ko shi ne ubangiji ta'ala yake faɗa ya ayyuhan ladina amanu, ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. To shine anan wato yace masa aslim, yace masa aslim yu'tikallahu ajr wa aslim yu'tikallahu ajraka marratayn, yace ka musulunta ubangijinka zai baka ladanka wato linki biyu, kamar yanda Allah ya faɗa ga mu'minai na ahlul kitabi, yace ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun, a can cikin suratul qasas. Kenan lada na farko imanin da suka yi da annabi Isa alaihi salam, lada na biyu kenan kuma imanin da suka yi da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine manzon Allah ya ce masa wa aslim ka musulunta yu'tika Allahu ajraka marratayn, ubangijinka zai baka ladanka linki biyu, sai yace fa in tawallaita, in ku ka sake ka juya baya ka ki karba wannan kira, to fa alayka ismul arisiyin, na kanka zinubin wato rumawa. Lafazin arisiyin jam'i ne na arisiyun, idan aka ce arisiyun manomi kenan fallah, wanda gadin rumawa dama manoma ne. An gane ko duk fataucin da ake yi daga birnin Makka ana zuwa Sham a kawo abinci, galibi su manoma ne, shine ake kiran su arisiyun. Shine yace fa inna fa inta wallaita, in ka juya baya fa alayka ismul arisiyin, wato zinubin rumawa yana kanka. Wanda wannan yana nuna mana duk shugaba wanda yake da mabiya a baya, to ya tabbata nauyin wannan mabiya a kan shi yake. Dan haka in shugaba ya karbi gaskiya, to mabiya ma karba za su yi, domin dama ɗan rakiya ne. In ku yi juya baya, su ma juya baya za su yi. Dan haka kenan duk wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala a matsayin shi na shugaba, to zai ɗauki laifin kafircinsa kuma ya ɗauki laifin mabiyanshi. Dan haka su ne Allah yake kisanta mana junansu zai ringa la'antar juna, wato a ranar kiyama a cikin wuta, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa in tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum bikharijin min an-nar. To shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace masa fa in tawallaita, in ka sake ka juya baya ka ki karbar wannan kira, fa alayka ismul arisiyin, zinubin rumawa gaba ɗaya yana kanka. Sai yace wa ya ahlal kitabi, manzo Allah ya zo da wannan aya, Ubangiji ta'ala yace ya ahlal kitabi, ce da su ya kuma zawalin tashi, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ku zo da mu da ku mu haɗu akan wata kalima, kalimar da za ta daidaita tsakanin mu da ku, mu zama uwa ɗaya uba ɗaya, domin mu'minai ɗan uwan juna ne duk inda suke, ba maganar bambancin launin fata ko wani bambanci wanda yake na yare ko bambancin wurin da kake rayuwa. Ni ina rayuwa a yammacin duniya, kai kana rayuwa a gabacin duniya, in dai kai mumini ne, ni mumini ne, to uwa ɗaya uba ɗaya muke tsintsiya maɗaurinki ɗaya, ko da wurin da muke rayuwa ya saba, ko da launin fatarmu ya saba, ko da yarenmu ya saba, to ɗaya muke. Kalimatu tauhid ita ce take daidaita jama'a su zamanto daidai suke, ba wani wanda ya fi wani, s sai ta hanya daya daya shine tsoron Allah shine yace ta'alu ila kalimati ku zo zuwa wata kalima sawa'in bainana wa bainakum wadda za ta daidaita tsakaninmu da ku kalimar shine Allah na abu da illallah kar mu bauta ma kowa in banda Allah mahaliccinmu wala nushrika bihi shay'a kuma kar mu hada bautarsa da komai wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kuma kar junanmu ya maida juna alloli min dunillah kuma bayan Allah wanda yake mahaliccinmu an gane ko kenan kar junanmu ya ringa bauta ma juna mu dauki ibada haƙin Allah musarrafa ma wani sai yace fa in tawallau ubangiji ta'ala yace in har kun juya baya fa in tawallau in har sun juya baya sun ki karbar ita wannan kalima to ku mu'minai ku ce da su ushidu fa qulu shahadu ku ce da su ku shaida bi anna muslimuna mu dai masu meka wuya da shi da bi ne ga ubangijinmu an gane ko in sun juya baya kenan ku ga iya abinda za ku faɗa musu ku shaida ku tabbata mu dai musulmi ne masu meka wuya da shi da bi ga ubangijinmu bala Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda yace falamma an qaba maqalatahu lokacin da sarki ya gama fadar sa alat aswatul ladina hawlahu min uzama'ihi muryoyin jama'ar dake gefin sa na manyan mutanen Rum wato muryoyin su sai ta daukaka a fada wa kasura lagaduhum hayaniya ta yawaita yace fala adari ma za kalu yace ban san ba dai me suka faɗa me yasa saboda ni ba na fahimtar yaran su amma dai da ya gama wannan bayani shi sarki waccan kalima da ya ta ba su tsoro muryoyin su sai suka daukaka aka ringa hayaniya idan aka ce allagat shine hayaniya maganganu wanda ba a fahimtar menene ake faɗa shine yace alat aswatul ladina hawlahu min uzama'ihi muryoyin jama'ar dake gefin sa na manyan mutanen Rum wato muryoyin su sai suka daukaka wa kasura lagaduhum hayaniyar su ta yawaita fala adari ma za kalu yace amma ni ban san ba menene suke faɗa wa umi rabina fa ukhrijna yace sai aka yi umarnin cewa a fitar da mu daga wannan fadar sai aka ce a fitar da mu wanda ai da mun wuce an zo da su ne domin a nemi bayani daga gonsu sai aka ce a fitar da su falamma an kharajtu ma ashabi Abu Sufyan yace lokacin da na fita tare da abokaina wa khalautu bihim na kadaita sai ne sai su kuntu lahum sai nace da su laqad amira amru ibn abi kabasha lalle al'amarin dan abi kabasha wato ya girmama yake cewa cewa al'amarin ibn abi kabasha ya girmama abu kabasha dai ne lakabi ne kinaya ce ta wani daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace laqad amira bi ma'ana aguma al'amarin ya girmama yace laqad amira amru ibn abi kabasha yace lalle al'amarin dan abi kabasha yace ya girmama yana nihi wai al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya girmama yace haza maliku bani al-asfar ya khafu yace wannan sarkin rumawa ne ho gashi da kanshi ho yana tsoron shi wanda daula ta Rum a lokacin nan ita ce matsayin kamar daula ta farko a duniya wadda take da karfin mulki to sarkin rumawa gashi shi kanshi yana tsoron annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Abu Sufyan yake cewa wallahi ma ziltu zalilan mustaqinan bi anna amrahu sayadhhar yace wallahi tun wannan lokaci yace ban gushe ba ina kaskantacce mustaqinan kuma ina mai sakankancewa mai tabbatarwa bi anna amrahu sayadhhar lalle al'amarin shi zai rinjaye akan komai tun a wannan lokaci yace wallahi yace ban gushe ba ina kaskantacce na san dai ni ba kowa bane ba, kuma na tabbata na yi yakinin cewa lalle al'amarin shi zai rinjaye. Yace hatta adkhala Allah qalbi al-islam, yace har aka kai lokacin da Allah ya shigar da musulunci a zuciyata, wa ana karih, yace alhali ina ki. To amma da yake Allah ya nufi ni da azurta, sai Allah ya azurta ni da musulunci, saboda dama ai da karfin tsiya aka shiga Makka. Lokacin da manzon Allah ya yi fatu Makka, a wannan lokaci ne Abu Sufyan shi ma ya labe a cikin gida, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka ringa sanarwa cewa duk wanda ya shiga cikin gida ya amuntukar a taba shi, kuma duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan shi ma ya amuntukar a taba shi. To jin wannan shine sababin abin da ya kai shi Abu Sufyan ya musulunta, amma alhali yana ki, yana fada da musuluncin Ubangiji subhanahu wataala, ya azurta shi da musulunci. Don haka anan wannan hadisi malin ya zo mana da shi domin ya sanar da mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran jama'a zuwa ga musulunci da gaskata shi a matsayin cewa annabi ne, manzo ne Allah ya turo shi. Wanda kenan wannan yana nuna mana wasu daga cikin kafirai waɗanda ake kyautata zaton musulunci bai cin musu ba, to wannan farko kiran su ake zuwa musulunci. Kamar yadda malamai suka tafi akan cewa su mazawali tafi ahlul kitab, farko za a kiraye su zuwa musulunci, idan ba su karba ba za a kiraye su zuwa jizya, idan ba su karba ba a mataki na uku shine za a yake su. To dai a takaice din, duk wanda ake tsammani musulunci bai kai masa ba, to ga abin da za a yi kira, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wannan sako na musamman. Kuma wannan yana nuna mana su sharrin fadawa, tunda shi sarkin ya so ya dan jimi ne ne ra'ayinsu, to amma da yake sun riga su sun bujire, su ne suka kange shi game da wannan musulunta. Kuma ba komai bane ba, saboda kwaɗayin ita wannan kujera ta mulki, saboda in yace zai mai kauya yana iya rasa ta, kamar yadda yake cikin wata riwaya. Dan haka kasancewar kuma wannan yana ƙara tabbatar mana kenan duk wanda yake shugaba in ya zamanto ya kama layi na bata, jama'a suka bi shi, to zai dauki zunubin shi cikakke, kuma ya dauki zunuban waɗanda ya batar da su, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي هو أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد هو السائدي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأوقين الراية رجلا يفتح الله على يديه فقاموا يرجون لذلك أيهم يؤبى فغدوا وكلهم يرجو أن يؤبى فقال أين علي فكيل يشتكي عينيه فأمر فدؤي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من غمر النعم. وتوانا حديثنا بيو أبابا حديث سهل ابن سعد السائدي الله إكرم سيدا ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa a ranar yakin Khaybar, wanda yakin Khaybar an yi shi a shekara ta 7 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Yahudawa ne ƴan Sharawudi zauna waɗanda suka yi kane kane a birnin Khaybar, wanda birnin Khaybar tsakanin shi da Madina baya wuce kilo 70. to sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai musu dauki na yaki a shekara ta 7 shine wato Anas wannan Sa'id ibn Sa'd as-Sa'idi yake cewa yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fada a ranar yakin Khaibar la'udiyanna rayata rajulan yaftahu Allahu ala yadihi manzo Allah yace lalle ne yace zan bayar da tuta ta yaki ga wani mutumin da Allah zai ba mu galaba a hannun shi an gane kuma zan Allah yayi alƙawari yace gobe zan ba da tutar yaki a hannun wani mutum daga cikin wanda Allah zai ba mu galaba wato a sababin shi kenan a hannun shi shine zai zama to komandan gin yaki faqamu yarjuna li zalika ayyuhum yu'ba wato dukkan jama'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tare da su da aka wayi gari gaba ɗaya suka yi sammako suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna kwadayin a cikin su wane ne za a ba wannan tuta kowa yana famar a kiraye shi a danka masa shine yace fagadau suka yi jijjihi suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kulluhum yarju an yu'ta kowanne daga cikin su yana fatan a kiraye shi a damka masa wannan tuta fa qala sai manzon Allah yace aina ali ina ali yake wakila sai aka fada masa cewa yashtaki ainihi ali yana can ciwon ido yake yashtaki ainihi idanunsa ba su da lafiya ma'ana yana ciwon ido fa amara fadu'i lahu manzon Allah sai ya sa aka kirawo Ali a je a zo da shi aka je aka zo da shi fa basaka fi ainihi manzon Allah yayi tufi a idanun Ali fa bara a take fa bara a makanahu take yake Ali sai ya warke hatta ka annahu lam yakun bihi shay'un kace da dai bai taba yin ciwon ido ba shin wata addu'a ce manzon Allah yayi ba a rawaito mana ba kawai iya abinda manzon Allah yayi tufi yayi a idanunsa an gane ko albarkar wannan miyau na bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tufin da yayi ubangiji ta'ala ya ba Aliyu lafiya take yake samu lafiya tamkar ne ta ba ciwon ido ba fa qala sai wato Aliyu yake fada ga manzon Allah sai an gane ko sai aka damka masa tuta ta yaki manzon Allah ya damka mishi wanda a cikin sahabbai Umar Allah ya kara masa yadda yana fada kamar yadda yake cikin wata riwaya yace wallahi ban taba kwadayin shugabanci da jagoranci in barin nan ba yace har daddage nake domin manzon Allah ya hango ni yace ya Umar zo karbi amma anan manzon Allah sai ya kirayi Aliyu Allah ya kara masa yadda manzon Allah ya damka mishi wannan tuta wanda wannan kissa tana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna Aliyu jarumi ne sadauki ne an gane ko dan tuta ta yaki ba kowa ba ake damka mata ake damka ma sai jarumi shi ake damka ma jagoranci wanda yake na yaki yana ɗaya daga cikin dalilan da ke nuna sadaukanta ta Aliyu Allah ya kara masa yadda Aliyu sai yake fada ga manzon Allah yace nuqatiluhum hatta yakunu mislana nuqatiluhum hatta yakunu mislana mu yake su har su zama tokotancin mu haka kake nihi ya manzon Allah fa qala sai manzon Allah yace masa ala rasulika yace ka ba asannu hatta tanzila bi sahatihim manzon Allah yace har ka sauka a balbalin su me ake nihi da sahatihim sai ka sauka tsakiyar garin nasu idan ka sauka tsakiyar garin manzon Allah yace fa mad'uhum ila al-islam farko ka kiraye su zuwa musulunci an gane ko kenan ba ka fada su da yaki farko kenan kiran su za a yi zuwa ga musulunci dan haka ta ga mutaka su ta rabu duk wanda ake kyautata zatan musulunci bai kai musu ba to wajibi ne a farko a kiraye su zuwa ga musulunci dan kwa labarin musulunci ya kai musu to wannan ana iya yakar su ba tare da an kiraye su ba amma kuma in an kiraye su wannan kuma abu ne wanda an so kenan ayi kira amma ba sharadi bane ba kamar yadda daman su Yahudawan Khaibar akwai alƙawari tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun sanne shi suna da labarin shi alƙawarin suka warware manzon Allah ya kai musu hari kenan a shekara ta 7 shi ne manzon Allah ya ce ma Ali thumma du'uhum ila al-islam sannan ka kiraye su zuwa ga musulunci wa akbiruhum bima yajibu alaihim ka ba su labari game da abin da ya zama wajibi a kansu shi ne na kadaita Allah a cikin ibada sannan kuma da tsara dokokinsa duk wani haƙƙi da yake kansu ka gaya musu fa wallahi la an yuhda bika rajulun wahid manzo Allah ya ce rantsuwa nake da ubangiji na lalle da za a shiryar da mutum ɗaya tak a sababinka khairul laka min humrin na'am shi ya fiye maka alkhairi da a baka garke na jajayen raƙuma Allah ya sa ka zamanto sababin shiryuwar mutum ɗaya to ya fi a baka garke wanda yake na jajayen raƙuma jajayen raƙuma ita ce zaɓaɓɓiyar dukiya a wancan lokaci dukiyar da ake tunkaho da ita ake gwandagi da ita wato shi ne garke wanda yake na jajayen raƙuma lafazin humrun jam'i ne na ahmar kenan mimun din sukun ake masa amma in ka ce humurun to abinda jam'i ne na himar idan aka ce an-ni'am jam'i ne na ni'ima amma idan aka ce an-na'am su ne wato dabbobi kenan raƙuma kenan dan haka a kiyaye shi ne ya ce da an yi guda bika rajulun wahidun khairun laka sai ka ce min humrin na'am karka ce min humurin ni'am idan ka ce min humurin ni'am ma'ana ta canza humur jam'i ne na jakuna kenan jam'i ne na himar kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa ka annahum humurun mustanfira amma in ka ce humurun mimun din kai masa sukun kenan jam'i ne na ahmar jajaye shi ne yace wa min al-jibali judadun biydun wa humrun sai yace mukhtalifun alwan an-na'am kenan raqumma in ka ce an-ni'am ni'imomi kenan shi ne yace fa wallahi rantsuwa nake da ubangiji na la an yuhda bika rajulun wahid lalle da za a shiryar da mutum ɗaya tak a sababinka khairun laka min humrin na'am wato shi ya fiye maka alkhairi game da garke na jajayen raƙuma don haka duk wanda ya zamanto sababin musuluntar wani to sakamakon shi abun Allah subhanahu wa ta'ala mai girma ne ya fi a ɗauki garke na jajayen raƙuma a baka an gane ko idan Allah ya kaddara cewa wani ya musulunta a hannunka ka zamanto kai ne saboda musuluntar shi to yafi duk abin da za a baka na duniya da abin da yake cikin ta a takaice wannan hadisi shi ma na fa'idantar da mu kiran jama'a zuwa ga musulunci tunda anan cai mad'uhum ila al-islam sannan ka kiraye su zuwa musulunci sannan hadisi na gaba hadisin Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari Allah ya kara masa yadda yake cewa naji Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda na faɗa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama idza gaza qauman lam yujir hatta yusbih yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana nihin yakar wasu jama'a lam yujir manzo Allah baya kai musu hari hatta yusbih sai manzo Allah ya waye gari in cikin dare manzo Allah ya kai dauki ga wasu jama'a to manzo Allah baya kai hari a cikin dare sai an waye gari fa in sami'a adhanan amsak idan manzo Allah ya ji kiran sallah a garin manzo Allah sai ya kame sai ya juya baya ya koma da jama'ar shi duk garin da ya kai musu farmakin yaki in dai a cikin dare ne to baya kai farmaki manzo Allah yakan dakata har lokacin asuba yayi in ya ji kiran sallah sai ya juya da jama'arsa amma idan bai ji kiran sallah to manzo Allah yakan kai musu dauki na yaki shi ne yake wa illam yasma azana idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji kiran sallah ba a garin a gara ba da ma yusbe bayan ya wayi gari manzon Allah sai ya kai musu farmaki na yaki yace fa nazalna khaybar laylan dan haka khaybar ita ma cikin dare muka sauka da muka sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi jikiran sallah ba da aka wayi gari manzon Allah ya kai musu dauki na yaki sana hadisi na gaba hadisin humay ibn abdurrahman daga anas Allah ya kara masa yadda yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza gazabina yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kai wato idan ya fita yaki da mu kenan shine dai hadisin da ya gabata in a cikin dare ne manzon Allah baya kai hari sai idan bai ji kiran sallah ba in ya ji kiran sallah manzon Allah ya juya da jama'arsa idan bai ji ba sannan manzon Allah kuma ya kai dauki sannan hadisi na gaba hadisin Anas Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila khaybar faja'aha layla manzon Allah ya fita zuwa birnin khaybar ya isa khaybar a cikin dare wa kana idza ja'a qauman bi layli la yughiru alaihim hatta yusbiha ya kasance idan ya zo ma jama'a a cikin dare manzon Allah baya kai musu hari sai ya wayi gari falamma asbaha lokacin da ya wayi gari kharajat yahudu bi masahihim wa makatilihim yahudawan khaybar sai suka fito wato da fantaryoyin su lafazin masahi jami'i ne na misaha ita ce kenan fantarya wanda ake kenan wanda masu aikin garka suke amfani da ita wa makatilihim wato da zakumman su lafazin makatil jami'i ne na mikital idan aka ce mikital shine zakumi wanda duk mai aikin garka zaka same shi in dai zai tafi garka to zai je da fantariya kuma zai je da zakumi musamman masu garake na dabiri shine yace kharajat yahudu yahudawan khaybar sai ga su sun fito bi masahihim wato da fantariyoyin su wa makatilihim da zakumman su falamma ra'awhu lokacin da suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu sai suka fada junan su ga juna Muhammad wal Khamis ja suke ga Muhammad nan tare da rundunar yaki an gane ku ga Muhammad nan tare da wato rundunar yaki alwawu anan bi ma'ana ma'a ai ma'al Khamis wato yazo tare da rundunar yaki فقال النبي صلى الله عليه وسلم فزا الله سيكي فدا سيكي چوا الله اكبر يا فدي wannan kalima wato saboda matukar mamaki saboda daman duk lokacin da al'amari ya girmama kai mamakin abu to ba tafi ake ba ihu ake iya abinda za a yi ayi tasbihi ko ayi takbir a ce Allahu akbar ko kuma a ce subhanallah kamar yanda yake cikin hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani na hadisi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato wasu daga cikin sahabbansa suka nemi cewa ya sanya musu magariya wanda za su ringa rataye makamman su suna neman albarka in sun fita fagen daga su samu galaba akan makiyansu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahu akbar qultum kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan an gane ko anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kabbara yi a wata riwaya manzo Allah sai ya ce subhanallah yake cewa laqad qultum kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha to shine anan manzo Allah yayi kabbara yace Allahu akbar sai yake cewa kharibat khaybar yace khaybar birnin khaybar gaba ɗayan sa manzo Allah yace ya rubuce ma'ana birnin khaybar ya fadi ya rubuce inna idza nazalna bi sahati qaumi manzo Allah yace lalle mu jama'a ta mu'minai idan muka sauka wato balbalin wasu jama'a manzo Allah yace fa sa'a sababul munzari lalle asbar wadanda aka yi musu galgadi ba su karbi galgadi ba tamunana kenan duk wadanda aka galgade su ba su karbi wannan galgadi to in har suka sake aka kawo musu dauki to asbar su ta munana to haka ubangiji subhanahu wataala ya ba manzansa da mabiyansa galaba akan yahudawan Khaybar aka ci garin da yaki a shekara ta 7 aka karkasa dukkan abin da suka mallaka na gidajensu da gonakansu da komai ya zamanto ganima matansu da ƴaƴansu aka koro su suka zamanto bayi ne na kashewar aka shi ba komai bai janyo musu haka illa rashin karbar wannan galgadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai a takeice kaga annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare ya kai musu hari amma da bai yi kiran sallah manzon Allah ya kai musu dauki na yaki lokacin da aka wayi gare sanan hadisi na karshe a baban wato hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah an umarce ni na ci gaba da yakar jama'a har sai sun faɗi la ilaha illallah an gane ko an umarce ni kenan na ci gaba da yakar jama'a duk inda suke hatta ya kulu la ilaha illallah sai sun faɗi kalma ta la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah asama minni nafsuhu wa malahu illa bihaqi manzo Allah yace ya tsara wato jininsa da dukiyarsa game da ni illa bi haqqihi sai da haqqi wanda yake na musulunci in yayi kisan kai kisa na ganganci to shi ma jininsa ya halatta ko yazo da abinda kenan ya shar'anta masa haddi haddi wanda yake na kisa haka ita kuma dukiya sai haqqin Allah abinda Allah ya wajabta a cikin ta amma na awawu shi dukiyarsa a matsayin ganima to wani ya riga ya tsara dukiyarsa inda yayi kalimatu shahada sai yace wa hisabuhu ala Allah wato hisabinsa wato koyayyen al'amarinsa kenan bincikar koyayyen al'amarinsa shine ake nihi da hisabi wannan kuma naga Allah subhanahu wataala kalimatu shahada da yayi in har ta isa zuciyarsa yayi ta ne da gaskiya to zata amfane shi a makomashi lahira kamar yadda ta amfane shi a duniya ta tsare masa jini ta tsare masa dukiya in kwa yayi ta ne kawai a munafirce dan ya kare jinsa da dukiyarsa to iya amfanin da zata masa a nan rayuwarsa ta duniya amma ana wayuwar gari kiyama makomar shi ita ce wuta dan haka wannan ita ce riwaya ta Abu Huraira kuma ita ce riwaya ta Umar riwaya ce takaitacciya riwaya wadda take tafi wannan tsawo ita ce riwaya ta Abdullahi dan Umar wanda na cikin Sahihu Muslim umirtu an muqatila an-nasa wannan cikin sahihain umirtu an muqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yutu az-zaka fa idza fa'alu dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala dan haka dai a takeice wannan hadisi shi ma malam yazo da shi domin ya nuna mana cewa farkon abinda ake kira jama'a shine kalimatu shahada kenan anan sai mu koma kamar yanda ya gabata duk waɗanda ana kyautata zatan musulunci bai cin musu ba to wannan wajibi ne a farko a kiraye su zuwa musulunci kafin a fada su da yaki amma duk wanda an tabbata suna da labarin musulunci to wannan ba sai an kiraye su ba ana iya fada musu da yaki kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada banu musdalak manzo Allah ya kai musu farmaki ba tare da ya kiraye su dan haka malamai suka ce shi kiran wato ba sharadi bane ba kenan ana iya fada musu da yaki ba tare da an kiraye su ba amma a tabbata cewa suna da labarin musulunci nan insha Allah ya dace mu dakata da fatan abin da muka fada daidai Allah ya ba mu garan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استوى تجده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله Yeah, well.